Wata hatsaniya da ta tashi a titin Ahmadu Bello daura da kasuwar Terminus a tsakiyar birnin Jos ta yi sanadin rasa dukiyoyi. Bayanan da na tattaro na nuni da cewa rigimar ta tashi ne bayan da masu zanga-zangar ENSAS suka nemi yin shinge don gudanar da zanga-zangar a wata mahada da ta ratsa kasuwar da wasu muhimman sassan hulɗar kasuwanci akan titin Ahmadu Bello. Yayin da na tunkari wurin da lamarin ke aukuwa na hangi hayaki ya turnike, mutane kuma sun rurrufe shaguna suna guje-gujen ficewa daga kasuwar. Na zanta da wasu ta wayar tarho.
Tijjani Balamagowa. Asalin dai matsalan dama masu wayannan zanga-zanga ne da suka taso suna zuwa dai wajen Ahmadu Bello dai, to sai abin da ya fara zaman wani abu dai, haka aka fara jife-jife.
Akwai kone-kone da ni na gani a wurin, ya lamarin yake?
Yanzu hakan na daidai jaiz ban nema ga motoci guda biyu suna kone a wurin. Daidai mobil kuma wurin gaban Eco ban ga motoci guda biyu suna kone a wurin. Amma sai mu na taso mu yi kokari, ya kokari dai mun kakkare dukiyoyin mutane a wurin gaba daya. Daidai wanda suka fi karfin mu daga gefe kamin mu zo wurin shi ne aka sama ko kona motocin mutane. A yanzu kana alhamdulillahi komai dai ba komai ya laba ga security amma tare da su komai da komai dai gare mutane a tsaye a wurin kuma ga security amma dai ba wani abu.
Sunana Ado Sani Musa. Abin da na gani shine nazo ta daidai Jaiz Bank daidai junction din dai. Nazo na tsaya a shagon wani muna magana da shi muka ga wasu sun zo za su protest za su sta za su mounting checking point a wajen. Yaran da suke wajen suke sai dukkan da suka ce su ba za a yi protest a nan ba wajen protest wani kasuwa ne. Shikenan sai rikici ya balle su da su sai jefa-jefa ya fara. Shikenan kuma sai rikici ya balle. Aka fara jefa-jefa ana ta fasa motocin mutane, aka fara sa wuta ana daka an kona motocin wasu. Yanzu kaman Jaiz Bank duk an faffasa musu glass din su. Other banks ma da sauran shops haka masu glass a wajen duk an faffasa musu glass din su. So abin yanzu ya fara zama kuma wani iri, ya zama ma ba maganar protest bane, sai dawo yana nema ya juya kaman saboda yanda dai plateau take. Sai ya zama ana attacking din mutane kuma.
Ita ko Amina Ahmad wacce ta samu kanta a wurin hatsaniyar tace ta tsere da kyar amma an buga mata mota.
Motocin da suke zuwa kuma ya sai suna reversing kawai, so those ones that are reversing is one of them that hit my car.
Wato wanda yake dawowa da baya.
Ni ma I'm trying to escape goma da mu ko na tsayar da shi.
Commissioner ya da labarai da sadarwa a jihar Plateau Mr. Dan Manjang yace
yanzu haka yadda nake magana mun riga mun aiki jami'an tsaro zuwa gurin kuma suna ya kokari domin su kwantar da wannan hasamiyar da ta taso. Rigima idan ta taso ba ku san yadda za ta karasa ba. Waɗannan matasan da suka fara wannan ba su daina, amma duk wanda yake da hannu ko a wani bangare yake ya daina, in ba haka ba hukuma za su ɗauki mataki a kansa.
A yanzu haka dai komai ya daidaita amma mutane na zaman ɗarɗar saboda rashin sanin abin da ka iya biyo baya in har hukumomi ba su ɗau matakan da suka dace ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.